wannan tashin bom din da ya auku ne yau da safe lokacin da jama'a suka fara fitowa wajen hada-hada wanda ake kyautata san cewa wasu ƴan gunnar bakin wake ne suka kai waɗannan hare-hare da ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane. Wannan tashin bom wanda ya zo ne a lokacin da rundunar sojan ke fidda wasu sanarwa na cewa ta gano da kuma lalata wasu masana'antun kera bababai a jihar Borno, wanda mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan kasar Kanar Sani Usman Kuka shekai aikiwa mu ne ma labarai. Alhaji Musa Idi Jidawa shine babban sakatare a makumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe, wanda kuma ya tabbatar mini da akwai lamarin da kuma mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon tashin waɗannan bababai kamar haka.
Daga karfe 5 aka je kare shi kamar kashi guda 4 haka. To akwai ni wajen mutane ake yi a Buhari House Estate. Kuma akwai mutane biyu da ya tashi. Daya ya tashi ya kashe mutane uku da mamba da su hudu, daya kuma ya tashi ya kashe shi bomba din da kusur daya. Kuma can sama da Works Mega Boat Housing Estate, kimanin akwai irin ɗan bukkocin Fulani mutane goma sun mutu mu. So gaba ɗaya daga gawaci da muka ɗaya mutu gawaci goma sha shida ne. Da mu da rakur da sauran abokan aiki mu da kashi. Wanda daga ciwo kuma akwai mutane goma. Manyan ciwo rawata guda uku wanda ana nana musu da kuma kara-kara ɗan wurin guda bakwai haka.
To kamar wannan bababai kusan lokacin da suka tashi ne ko kuma
daban-daban ne da Buhari Estate din ɗaya da kashi sai tashi ba nan da lokacin kadan kuma shi ya san gefe wasu shi kuma tashi.
To ana da san kamar kunar bakin wake ne ko kuwa ajiye su aka yi?
A'a ba ajiye ba ne, mutane suka zo da su. Ɗaya ya wanda ya zo don duka mun samu gawa wacce su guda uku kuma ya. Ɗaya ya zo da keke ma da keke iso shi wanda ya taru na cikin Buhari Estate din da keke. Ɗaya kuma ya shigo wani lungu kamar muna ga kyautar da yana targetin wani masallaci ne. To akan kwana ɗin ɗan lungu don akwai ɗan agaji a gurin. Da ya karyo akwai ɗan sira da yake mace ta da bombin ki da shi ɗan agaji sai shi wani guda biyu. Ɗaya kuma nan da ya fitira musu wa'azi da yadda labari zo ya kuma ya tada bombin da gurin.
Babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe Alhaji Musa Idi Jidawa kenan ke bayani game da tashin bababai da ya auku yau da safe a garin Yobe, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 16 da kuma raunata wasu guda 10, wanda ya ce yanzu hakan suna karɓar magunguna a asibitoci. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.